Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin ta ƙarshe a watan Agusta shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To alheri, fadar White House ta faɗa a yau Litinin cewa aikin kwashe mutane na ci gaba da gudana ba tare da samun tsaiko ba a filin saukar jiragen sama a Kabul, babban birnin Afghanistan, bayan harin roka. Mahaukacin guguwar Ida ta rikide ta zama hadari a teku, amma kuma tana tattara kanta domin afkawa birnin New Orleans da yankunan kewayensa. Kana a yau Litinin, layukan yanar gizo sun samu tsaiko a Juba, babban birnin Sudan ta kudu. Kana an jibge rundunar tsaro a kan tituna domin hana masu zanga-zanga.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto na musamman kan matsalar tsaro a Najeriya. Muna kuma da rahoto kan taron karawa juna sani kan batun muhalli da ake gudanarwa a jamhuriyar Niger. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande. Kamar yadda muka saba, za mu karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Fadar White House ta faɗa a yau Litinin cewa aikin kwashe mutane na ci gaba da gudana ba tare da samun tsaiko ba a filin saukan jiragen sama na Kabul, babban birnin Afghanistan, bayan harin roka. Shedu sun ce sun ga rokoki da dama, inda jama'a Amurka suka faɗa wa Reuters cewa sun gano makaman ne a wata na'urar tare makamai masu linzami. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta faɗa wata sanarwa cewa an yi wa shugaba Joe Biden bayani akan halin. Kana ya jaddada umarninsa na kwamandoji su ƙara ƙaimi, su yi duk abin da ya dace domin kare sojojin Amurka a wurin. Amurka tana aiki ga dangadan domin ta kammala kwashe mutanenta daga Kabul kafin cikar wa'adin gobe Talata, yayin da kuma ake fama da taɓarɓarewar tsaro bayan harin ƙodar baƙin wake a wajen filin saukan jiragen saman ƙasar da ya kashe aƙalla 'yan Afghanistan 169 da ma'aikatan sojan Amurka 13. Yayin da ake gab da cikar wa'adin, shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya faɗa a yau Litinin cewa 'yan Afghanistan na buƙatar gwamnatoci da ma'aikatan jin kai saboda su taimaka wa marasa galihu a cikin wannan hali. Mahaukaciyar guguwar Ida ta rikide ta zama hadari a kan teku, amma kuma tana tattara kanta domin ta afka wa birnin New Orleans da yankunan kewayensa. Hukumar kula da guguwa ta ƙasa a Amurka ta ce mahaukaciyar guguwar Ida ita ce ta yi sanadiyar ruwan sama mai yawa da iskar da ta yi ɓarna da ambaliya a kudu maso gabashin Louisiana da kuma kudancin Mississippi. Kamfanin wutar lantarki na Entergy da ke aikin bada wuta a New Orleans ya faɗa a wata sanarwa a jiya Lahadi cewa sakamakon mummunan ɓarnan da mahaukaciyar guguwar Ida ta yi, duk layuka takwas da ke bada wuta a cikin New Orleans da gewaye sun daina aiki, ba kuma za a iya maido da wutar lantarkin da yammacin yau ba, amma ya ce za su ci gaba da aiki domin warware matsalar. Birnin New Orleans ta kasance cikin rashin wuta kwata-kwata, a cewar shafin labaran yanar gizo na nola.com. Kana shawo kan matsalan ka iya daukan kwanaki saboda hasumiyar da ke bada wutar ta fada a cikin kogin jihar Mississippi. Rashin wutar ya kuma shafi wasu bangarorin Mississippi. Tsakanin jihohin Louisiana da Mississippi, sama da mutane miliyan guda ne ke cikin duhu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, layukan yanar gizo sun samu tsaiko, kana an jibge rundunar tsaro a kan tituna da suka yi shiru tsit ba kamar yadda aka saba gani ba, yayin da mutane suka makale a cikin gidajensu biyo bayan kira da masu fafutuka suka yi na gudanar da zanga-zangar kinjinin gwamnatin Sudan ta kudu. A yau Litinin da aka shirya, shugaba Salva Kiir zai yi jawabi a wurin buɗe majalisar dokoki. Gamayyar kungiyoyin fafutuka sun sake jaddada kiransu a jiya Lahadi na gudanar da taron jama'a akan neman shugaban ya yi murabus. Kodayake zuwa safiyar yau Litinin, babu wata alamar taron jama'a a manyan titunan birnin Juba. Wasu 'yan raji sun faɗa wa Reuters cewa suna wani wuri ɓoye saboda dalilai na tsaro. 'Yan sandan sun ce masu rajin ba su karɓi izinin shirya zanga-zangar ba, a don haka duk wani taron jama'a da za su yi ya saba wa doka. Mazauna birnin Juba sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ya zuwa yammacin jiya Lahadi. Layin internet daga kamfanin MTN na kasar Afirka ta Kudu ya fice akan wayoyinsu. Kana zuwa safiyar yau Litinin kuma layin internet na kamfanin Zain na kasar Kuwait shi ma ya daina aiki.
To an jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda ake gudanar da wani taron haɗin gwiwa da jami'an gwamnati da wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa dangane da batun kare muhalli. Wakilin mu a Yamai Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Al'ada ce a wajen ƙungiyoyin kare muhalli na cikin gida nishar da na ƙasa da ƙasa kan kira taron tattaunawa da hukumomin ƙasar don bitar ayyukan da suka gudanar a bisa la'akari da alƙawuran da gwamnatoci ke ɗauka a yayin taron ƙasashen duniya kan batun canjin yanayi. Mafarin gudanar da wannan taro da ke matsayin na shirye-shiryen taron COP26 da za a yi daga ranar 1 zuwa 12 ga watan Nuwamba 2021 a birnin Glasgow na ƙasar Burtaniya. Kamar yadda shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin kare muhalli na Fesco Sese Dede Lawali Malam Karami ya bayyana wa manema labarai,
yaya Niger take tahiyar da engagementinta da ta ɗauka gaba da duniya bisa kan yaƙi da canjin yanayi, shine na harko contribution déterminée au niveau national. Menene tun accord de Paris na COP21 na 2015 zuwa yau, tunda tana muku da tarihi, ba taɓa yin yarjejeniya ba wanda ta ba mutane mamaki illa wannan yarjejeniya ta fari. Shine yau muka hallara wannan wuri tare da duk abokan hulɗarmu na gwamnati da 'yan ƙungiya international da kuma ƙungiya namu na gida da wannan masu hannu shun da suke tallafa mana, mu ƙara tantana mu gani yayin za mu fuskanci wannan kofta Grand Britain da za a yi ta a Glasgow.
Wani rahoton binciken wata cibiyar ƙasa da ƙasa ya ayyana cewa dumamar yanayin da ake fama da ita za ta haifar da hauhawar ma'aunin yanayin zafi da degrees Celsius 1.5 daga shekarar 2030, lamarin da ka iya janyo illoli da dama akan muhalli. Yayin da a ɗaya ɓangare bayanai ke nunin ƙasashe da dama na jan ƙafa a game da alƙawuran da suka ɗauka a taron Paris na 2015.
In quantum saisir l'opportunité de cette COP26 pour mobiliser davantage.
Wakilin ministan kare muhalli a wannan zama na share fagen zuwa taron Glasgow, Muhammad Sani Masallaci kenan, yana cewa wannan haduwa na da mahimmanci sosai a wajen gwamnatin Niger, domin za ta kasance wata damar tayar da masu hannu da shuni daga barci game da gudunmuwar da ake fatan samu daga gare su don tunkarar kalubalen da duniya ke fama da shi sakamakon dumamar yanayi. Jamhuriyar Niger da ke tsakiyar yankin Sahel na daga cikin kasashen da suka fi ɗanɗana kudar matsalolin canjin yanayi a duniya, lamarin da a fili ake gane koma bayan da ya haddasa wa ayyukan noma da kiwo, kuma yake barazana ga rayuwar jama'a a dalilin gurɓacewar iskar da ake shaka, yayin da ake ci gaba da fuskantar kwararowar hamada da zaizayar ƙasa da matsananciyar ambaliyar ruwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
A jiya Lahadi, babban likitan cututtuka masu yaɗo na Amurka ya faɗa wa CNN cewa akwai yiwuwar ganin sabbin mace-macen COVID-19 100,000 a Amurka kafin ƙarshen shekarar nan. Amma ya ce duk da wannan lamarin mai yiwuwa ne, haka kuma za a iya daƙile faruwar haka. Dr. Anthony Fauci ya ce Amurka tana da ikon daƙile faruwar wannan hasashen da masana suka yi, amma matsalar ita ce akwai mutane miliyan 80 da ba su yi allurar rigakafin cutar ba. Za mu iya magance wannan lamarin ta yadda ya dace kuma cikin gaggawa, idan har muka yi ba waɗannan mutane allura, in ji Fauci. Ya ce yana da muhimmanci a cikin wannan annoba mutane su ajiye duk wata akida da bambancin siyasa a gefe su yi allurar rigakafin. A halin da ake ciki, a makon da ya gabata Amurka ta kai ga shimfiɗe mutane 100,000 a kulli yaumi da cutar COVID-19, a cewar wani rahoton New York Times da ya ce ƙaruwar cutar a yanzu ya yi kusan daidai da na bara da ba a riga an fito da rigakafi ba. A ƙarshe, ministan tsaron Isra'ila ya tattauna da shugaban Falasɗinu a jiya Lahadi a wani gagarumin taro tsakanin ɓangarorin biyu a cikin shekaru da dama, in ji jami'ai. Tattaunawar tsakanin Benny Gantz da Mahmoud Abbas ya nuna alamar yiwuwar gyara al'amura bayan da hulɗa tsakanin Abbas da shugabannin Isra'ila ya kusan rushewa kwata-kwata a cikin 'yan shekarun nan a ƙarƙashin tsohon Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Netanyahu ya aiwatar da tsauraran manufofi akan Falasɗinawa tare da goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda shi ma ya tabbatar da manufofi masu alaka da Isra'ila, kamar ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Abbas ya daina hulɗa da Amurka da Isra'ila a cikin waɗannan shekarun. Sai dai ganawar Gantz da Abbas na zuwa ne jim kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya amshi baƙuncin Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett a fadarsa ta White House. Gwamnatin Biden tana kallon Abbas a matsayin wanda zai iya taka muhimmiyar rawa a ƙoƙarin farfaɗo da tattaunawar da ta rushe da daɗewa a kan batun tabbatar da ƙasar Falasɗinawan, ko da yake farin jinin Abbas na ƙara yin ƙasa a gida.
To, a gaida Baba Yakubu Makiri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun matsalar tsaro a Najeriya batu ne da yake ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma da ya sanya ƙungiyoyi haɗa ƙarfi wajen neman hanyar shawo kan wannan matsala. Wakiliya mu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ta haɗa mana.
A jihohin arewacin Najeriya ya kasance babbar ƙalubale da ya haddasa komo baya a harkokin zamantakewar al'umma. Rashin ingantaccen ilimi, rashin isasshen kiwon lafiya, talauci, tsoro da fargaba, nuna bambancin addini da ƙabila da sauran ƙuncin rayuwa musamman a tsakanin talakawa da sauran marasa galihu. Mafi yawan matsalolin da suka hada da yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa, kaiwa hari kan waɗanda basu ji ba basu gani ba, sare amfanin gonaki da kashe dabbobi, ana yin su ne a karkara, lamarin da ke sanya al'umma ke gudun hijira zuwa birane, da ke ƙara haddasa cinkoson jama'a, rashin samun isasshen ababen more rayuwa, yaduwar cututtuka, rashin ayyukan yi da sauransu. Domin neman mafita kan matsalolin tsaron ne kungiyar ƙananan ƙabilu a fadin Najeriya ta gudanar da wani taro a nan Jos don fargar da hukumomi kan irin yanayin da suke ciki a jihohi daban-daban na ƙasar nan. Shugaban kungiyar ƙananan ƙabilu na Najeriya Suleiman Dauda Sukukum ya ce Allah ya haɗa al'umma daban-daban a wuri guda a Najeriya da dukkan albarkatun da za su ji daɗin rayuwa, amma wasu sun kasance tushen matsala.
Muna da gonakinmu, muna da dazuzzuka da Allah ya bamu, amma waɗannan abubuwan sun zama mana matsala domin ana faɗa a kai. Mutane suna shiga suna cin amfanin gonakin mutane, kuma suna cewa suna da yanci su yi tafiya su aikata haka. Barayi na shiga kauyuka suna barna suna kashe mutane, suna satin dabbobi suna satin mutane. Ana shiga kauyuka amma mata fyaɗe a kokkone gidajen mutane, a hallaka dukiyoyinsu, a hallaka rayukansu. Yau an bar marayu masu yawa, akwai wanda ba su san iyayensu ba, don ba uba ba uwa. Makarantu da ya kamata yara su je, yara suka je makarantu yanzu sace su ake. Muna cikin matsi, kuma wannan matsin abu ne da yake bukatan mu haɗa hannu don mu magance. Babban aikin gwamnati shine ta yi jagora ta haɗa kan mutane a ga cewa an magance wannan matsaloli, amma kuma ba abin da ke faruwa ba kenan. Shi yasa muka ce ya kamata mu sanar da duniya ga abin da ke faruwa da mu. Kauyukanmu da aka kore mutane, an kore su ba su da izinin su koma. Wasu kauyukan an kore su, wasu baki sun zo sun mamaye wuraren. Gwamnati kuma bata zo ta ce me yasa kuka zauna a filayen mutane, me yasa kuka zauna a kauyukan su ba, an basu sun zauna a wurin. A wasu a wani yanayin ma gwamnati ne take tura yan sanda da sojoji su kare mutane da suka mamaye kasashen wasu. Wannan babban matsala ne, don rashin adalci ne, kuma haƙƙin hukuma ne ta kare yan kasa. Ba muna ce a kare Bafulatani ko a kare Bayarbe ko a kare mu ba, a kare kowa da kowa. Haƙƙin gwamnati ne ta yi wannan. Kuma mun yi ta kira ga gwamnati don mu haɗa hannu tare mu tabbatar da cewa an kare kauyukanmu. Kwari da baka an kwace, takobi an kwace, bindigan toka an kwace, sannan an bar mutane suna zuwa da makamai har da makamin har baroka su zo kauye. Sannan aikin da gwamnati ta sa a gaba shine ta je ta karbe kwari da baka da wuka da mutane a kauye suke zama da shi. Saboda Allah, ai sai a tura 'yan sanda ko guda biyar ne, sai a koya ma mutanen kauye yadda za su yi aiki tare da 'yan sanda su kare kansu. Amma an ci yin haka.
Alhaji Usman Musa na Danko daga karamar hukumar Zurun jihar Kebbi yace al'ummar suna cikin barazanar hallaka da cin zarafi.
Hakikanin gaskiya muna huskantar barazana na neman hallaka rayukanmu, kwace mana ƴancuka na gidajenmu, gonakinmu, har ma da wurin masana'antarmu. Bamu da sukuni, bamu da nasuwa, bamu da kwanciyar hankali. Za mu aiwatar da abubuwan da muka saba yi domin sarrafa rayuwar ta ɗan adam a ƙasar Zuru cikin jihar Kebbi. Ita gwamnatin karan kanta ta sani, ba muna zargin gwamnati bane, ba kuma muna sukata bane, muna faɗa da murya ne domin ita gwamnati ta ji. A yau ƙasar mu Zuru, ko in ce emir ɗin mu, mun samu kanmu mun wayi gari cikin wani mummunar mawuyacin halin rayuwa. Ba ma kasuwanci ko noma ba. Yau in dan uwanka baya da lafiya, to ina tabbata muku sai dai ya mace maka cikin ɗaki, domin wani wuri ba ka da dama ka ɗauke shi ka kai shi a asibiti ko inda za ka je kai jinyarsa, domin kai ma rayuwarka za ta zama cikin haɗari. So waɗannan matsalolin sanannu ne, kuma abubuwa ne waɗanda suke tafaruwa a cikin ƙasarmu ita ce Zuru Emirate, wanda mun yi ta kuka, mun yi ta kira ga ita gwamnatin jiha har ita Najeriya baki ɗaya, amma har wa yanzu ba wani mataki wanda yake tabbatacce ga al'ummar ƙasar Zuru Emirate.
A duk lokacin da aka samu tashin hankali, mata da yara suke shiga halin galabaita, idan ma har sun tsira da ransu kenan, domin kuwa sukan fuskanci yanayi na cin zarafi daban-daban. Malama Hannatu Paul ta bayyana mun wasu nau'o'in ukuba da mata ke fuskanta a wuraren da aka samu tashin hankali.
Mata sun shiga wani hali wanda yake tunda anka fara wannan abu, mata aka haramma, in anka zo anka kakkashe mazajen su, a kwashe su, a tahi aje a rafin din su, in an rafin din su a sa musu abubuwa a gaban su, mace na da ciki a bare ta a cire yaro a yes. A ɗauki 'yan matan mu a tahi da su wasu wurare.
Akwai wasu bayanan da ke cewa wato wasu matan irin wayanda suka samu kansu a cikin wannan tashin hankali sun shiga karuwanci a can gurin ku, yaya ake ciki?
Kwarai sun shiga, sabili da an kakkashe mazajen su, sannan ba su da wurin zuwa, sannan dole sun shiga karuwanci. Wasu ma manya za su ɗauke su, su ce za su je da su domin su taimaka musu wai su yi ta aiki a gidajen su. Ba wannan nuhi ne gare su ba. Abinda suka yi shine su tahi su je su lalata su. Yan matan mu haka nan, yaran mu haka nan. So abin ya hi ƙarhin abin da zamu haɗi. Akwai wata yariyan da aka nuna mani wadda take ba ta san kowa ba, ba ta da kowa, an ɗauke ta an kai ta wani gida, waidun tana matan mai gidan aiki, amma abin da ake yi mata shine in dare yayi, shi mai gidan zai ɗauko wasu ya kawo wasu mazaje su zo su yi rafin ɗinta. Ta yi ta kuka, tana kuka, sai dai a sa mata abu ga baki, a ruhe mata baki, a hana mata magana. Wani irin wulakanci ne, ba a wulakanta mace ba. Ashe akwai wani abu, wani muhimmin abu da za a iya girmamawa bancin mace? Mace abu ce wanda za a girmama mata, domin in ba da mace ba, duniya ba za ta yadu ba. Ni ina ganin ko shi shugaban ƙasa na Najeriya mace ta haihe shi, in yana jin irin wannan abubuwa da ke faruwa a ƙasarmu akan abin da ake ma mata, yayi shiru.
Masana harkokin tsaro dai na ci gaba da baiwa gwamnati shawarwari kan matakan samar da tsaro a Najeriya. Ga lauya mai zaman kansa kuma shugaban kungiyar lauyoyin JOS Yakubu Salebawa, samar da 'yan sandan jihohi da karfafa kungiyoyin 'yan sintiri a yankuna za su taimaka wajen samar da tsaro.
Dole a canza taswira ta magana security a Najeriya, a turance our security architecture, dole mu canza shi. Ma'ana maganar 'yan sanda na jihohi, state police, ya zama wajibi. Dole ai wannan, domin ya zama to gwamna yana da iko da shi da kansa zai tsara jiharsa. Ba wai an bashi commissioner 'yan sanda ba, amma a hoto ne kai an ce chief security officer, amma baka da iko akan dan commissioner 'yan sanda.
Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19:41:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, akoda yaushe mai sauraro ke bukata yana iya sauraron mu a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji irin alfanu da ake hasashen samu a wannan sabon tsarin na kawo daidaito a kwalin digiri da HND wajen inganta ilimi a Najeriya baki daya. Kazalika, masana na ganin cewar akwai bukatar inganta tsarin da ma kawo su abubuwa na daban a cikin shirin, dan ganin abin ya daure har zuwa wani mataki.
Yanzu in kana da degree ba suna zuwa su yi objective test ba, to me yasa ba za su sai sai da first class ba? A America ba a yin haka, a Ingila ba a yin haka. To dama sun fara boroyin wannan abu, da in an zo a yi maka exam na daukan wancan aiki, in ka ci wani ne kuma magana ce a kayi makaranta, in ba kai makaranta amma a ce kana da degree, a baka da degree, wannan ba ya adalci ba. Yanzu wani yana koyan aiki din, ya gama secondary school, ya dade yana aiki din hajiya, kamar ce ana neman manager, ke yanzu kin dade kuma baki da degree, an ce a zo a yi jarabawa na zama ki zama senior manager, an yi jarabawa kin ci, sai a dawo kuma a ce a ai baki da degree, me hada wancan da aikin manager ki? Duk wannan hanyar da ake fito da shi na zalunci ne.
To yaya malaman jami'a suke ganin alfanun wannan daidaito? Malami a jami'ar Bayes da ke Abuja, Professor Usman Muhammad, ya bayyana ra'ayinsa.
Wato daidaita sahu da aka yi tsakanin 'yan digiri da 'yan higher national diploma HND abu ne wanda ya dace tuntuni a yi. Na ɗaya, saboda a ƙarfafa ma masu HND gwiwa. Na biyu shi ne, duk da polytechnics da sauransu da aka kafa, ba an yi su ne domin degree ba, an yi su mostly saboda technical ne. Da tuntuni ya kamata an daga darajansu, ya zama cewa babu bambanci tsakanin su da degree. Na uku shine bambancin da ake samu na albashi da kuma yanda ake kallon dan HND da dan degree ba ɗaya bane. To zamani ya zo da shi dan HND din a wa'innan technical fields din, abubuwa da za a ce wato kirkire-kirkire ne, sun zo sun fi ƙarfin wato yanda ake kallon su da kuma yanda aka dauke su. Misali, masu kere-kere, masu gine-gine, masu construction, duka za ka same shi a polytechnic a kasarin su. Kuma wa'innan in suka yi HND suka fito, duk wanda ya je degree irin nasu fannin a university sai a dauka shi ya fi su. Amma a zahiri in aka tafi wurin aiki, za ka ga su 'yan diploma structures da sauransu, they are more practical, sun fi wasu 'yan degree din. To babu shakka wannan daidaitawan ni na yi na'am da shi a yanda na gani, kuma ya dace a yi tuntuni yanda kika faɗa ne, an daɗe kusan shekara 20 ba a yi wannan al'amari ba. Amma yanzu da ya zo, falillahi alhamdihi.
Professor Usman Muhammad, wasu za su ce Najeriya na kukan rashin kuɗi akai-akai-akai. Me yasa yanzu ne da ake kukan rashin kuɗi wannan abu zai tabbata? Za su ga kamar za a ɗora ma Najeriya nauyi wajen kuɗaɗen da za a biya yawancin waɗanda suka fita da babbar diploma ta kimiyya da fasaha ɗin nan. Ya kake kallon wannan tunani?
Ai, shi bambancin ma ba shi da yawa. Bambanci tsakanin degree din da HND ba shi da yawa sosai, kuma kallon da ake musu ne kaman wato ba su kai 'yan degree ba, shine aka bi aka cire. To yanzu wannan daidaitawan ni nayi na'am da shi, kuma na ji daɗin daidaitawan nan da aka yi, saboda duk wanda suke technical, kirkire-kirkire da gine-gine da structures da engineering da construction, wanda suka gama polytechnic, a gaskiya they are more practical zaka gansu dan wasu wanda suka yi irin wa'innan a university. Sai dai quantity survey ne da kuma wasu abubuwa wanda za ka ga daban-daban. To amma kuɗin da za a bada babu wani ariya. An dai cire bambancin, kuma dan allowances da ake karɓa a kan degree zai yiwu su ma sun samu kamar 'yan degree. Haka zalika albashinsu zai ƙara ƙwari da gwaɓi kamar 'yan degree. To saboda haka babu wani kuɗi da Najeriya take bukata na cewa wai dan ta daidaita tsakanin yan diploma HND da degree, tana neman wasu makudan kuɗaɗe wanda za ta biya yan HND. Babu wanda suka gama abin bai kama su ba, ai sun gama, wanda abin ya kama suna nan da su za a yi da wanda za su zo. So saboda haka ni na yi na'am da irin wannan doka da kuma cire bambanci tsakanin yan digiri da yan haya national diploma. Yana da kyau kuma yana da alfanu kwarai ainihin.
A lokacin da yake jawabi bayan zartar da dokar, shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya jaddada cewa zartar da kudirin dokar zai zama abin karfafa gwiwa ga ɗaliban da suka kammala karatun boko. Saboda haka ya yi kira ga ɓangarorin gwamnati da masu zaman kansu da su tabbatar da aiwatar da abubuwan da kudirin ya tanadar da zaran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Madina Dauda da ta taimaka wajen nazari da haɗa wannan shirin, sai sauran waɗanda suka bada tasu gudunmawa, ta da fatar Allah ya shige muna gaba baki ɗaya ya kuma sa wannan tsarin ya ɗaure da kuma alfanu da ci gaban tattalin arzikin Najeriya baki ɗaya. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne madugun shirin, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun rainawa. Himma da kwaro kokayen mushinku jama'a, kiran mu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani ku wanne, a maza da mata don mu zan miƙewa, kai kokarin neman
shirin namu kenan a yau. Amma kafin mu karkare, ga baba da tishin muhimman kanin labarai.
A takaice, fadar White House ta faɗa a yau Litinin cewa aikin kwashe mutane na ci gaba da gudana ba tare da tsaiko ba a filin saukan jiragen saman Kabul, babban birnin Afghanistan, bayan harin roka. Shaidu sun ce sun ga rokoki da dama, inda jama'a Amurka suka faɗa wa Reuters cewa sun gano makaman ne a wata na'urar tare makamai masu linzami. Sakatariyar jaridar fadar White House Jen Psaki ta faɗa a wata sanarwa cewa an yi wa shugaba Joe Biden bayani akan harin, kana ya jaddada umarninsa na kwamandoji su kare kaimi, su yi duk abin da ya dace domin kare sojojin Amurka a wurin. Mahaukaciyar guguwar Ida ta rikide ta zama hadari akan teku, amma kuma tana tattara kanta domin ta afka wa birnin New Orleans da yankunan kewayensa. Hukumar kula da guguwa ta ƙasa Amurka ta ce mahaukaciyar guguwar Ida ita ce ta yi sanadiyar ruwan sama mai yawa da iskar da ta yi barna da ambaliya a kudu maso gabashin Louisiana da kuma kudancin Mississippi.
To, masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsunewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Helu Hele da kuma Des da suka hada shiri, alheri ke muku fata alheri, sai kuma can da dare idan Allah Ubangiji ya nuna mana.